Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya da kuma cikakkun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Rasha ta faɗa a jiya ta cewa ta kwashe dubban mutane daga yankin kai iyakarta tare da kaddamar da farmakin yaki da ta'addanci a daidai lokacin da take kokarin shawo kan wani babban kutse na Ukraine. A lokaci ɗaya kuma Moscow ta yi gargadin cewa waɗanda ake gwamzawa a yankin Kursk da ke yammacin ƙasar ta Rasha na yin barazana ga wata tashar makamashin nukiliya. Dakarun Ukraine sun kai farmaki a yankunan kan iyakar da safiyar Talata a wani hari da ya kasance mafi girma da samun nasara da ke ta kai a cikin shekaru biyu da rabi na yakin. Dakarunta sun daɗa matsawa gaba da tazarar kilomita da dama, lamarin da ya tilastawa sojojin Rasha yin gaggawar waiwayar wurin ajiyar makamai da ƙarin kayayyaki. Kuda yake babu wani bangare da ya bada cikakken bayani kan adadin sojojin da aka sanya. Sama da mutane 76,000 ne aka kwashe su na wucin gadi zuwa wasu wuraren tudun mun tsira, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na gwamnati TASS ya ruwaito wani jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na yankin yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya Asabar. A jiya Asabar, shugaban riƙon ƙwarya na Bangladesh Muhammad Yunus ya kira ga samun haɗin kan addinai bayan ganawa da mahaifiyar ɗaliban da 'yan sanda suka harbe har lahira, lamarin da ya janyo zanga-zangar da ta kawo ƙarshen mulkin Sheikh Kasina na tsawon shekaru 15. Yunus, mai shekaru 84, da ya taɓa lashe lambar yabo ta Nobel, ya dawo daga Turai a wannan makon don jagorantar gwamnatin wucin gadi da ke fuskantar babban ƙalubale na kawo ƙarshen rikice-rikice da aiwatar da sauye-sauyen demokuraɗiyya. Hare-haren ramuwar gayya da aka kai kan mabiya addinin Hindu tsiraru a ƙasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin Hasina ya haifar da fargaba a makwabciyar ƙasar India da kuma fargaba a cikin gida. Yayin wata ziyara da ya kai birnin Rangpur da ke arewacin ƙasar, Yunus ya yi kira da a kwantar da hankali ta hanyar tunawa da kuma karrama Abu Said, ɗalibi na farko da aka kashe a rikicin na watan jiya. A ranar 16 ga watan Yuli ne 'yan sanda suka harbe Said, mai shekaru 25, sadda 'yan sandan suka fara kai farmaki kan masu zanga-zangar da ɗalibai ke jagoranta ta ƙinginin gwamnatin Hasina. Hukumomin ƙasar Girka sun ce jami'an hukumar Kwastam sun kama kusan kilogram 93 na hodar Iblis a tashar jiragen ruwa da ke birnin Thessaloniki a arewacin ƙasar. An gano hodar Iblis ɗin ne a cikin wani jirgin ruwa da ya taso daga Ecuador zuwa Thessaloniki dauke da kayan ayaba. Hukumar kula da haraji ta gwamnatin Girka mai zaman kanta ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kama kayan ne a yayin da wani kamfani na Faransa ke kokarin jigilarsu ta ƙasa zuwa Romania. Jami'an Kwastam sun yi amfani da na'urar binciken kwakwaf a wata kwantena kuma suka gano buhuwa 80 da aka ɓoye su a cikin na'urar sanya kwantenar. Darajar hodar Iblis ɗin da aka kama dai ta kai sama da euro miliyan 2,900 daidai da dala miliyan 3,160. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomin lafiya na Palestine sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane akalla 80 a wata makaranta da ke tsakiyar birnin Gaza, kusan wasu 50 kuma sun jikkata. Wani shaidun gani da ido ya ce lamarin ya afku ne da sanyin safiyar jiya Asabar a lokacin da ake sallah a wani masallaci da ke cikin ginin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan wata cibiyar mayakan Hamas a cikin masallacin da ke harabar makarantar. Hamas ta musanta amfani da makarantar a matsayin cibiyar ayyukan mayakanta. Wannan shine na baya-bayan nan a cikin abinda ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a matsayin hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a wayance kan makarantu. An sami ire-iren waɗannan hare-haren akalla 21 tun daga ranar 4 ga watan Yuli, waɗanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane ciki har da mata da ƙananan yara. Amurka ta lashe lambobin zinari a wasan kwallon kwando na maza da na kwallon kafar mata da kuma wasu karin lambobin zinari uku na tseren gurin fanfalaki a gasar wasannin Olympics ta Paris. Stephen Curry ya sami nasarar maki 24 da suka taimaka wajen baiwa tawagar Amurka nasara akan Faransa da maki 98-87 inda ta lashe lambar zinari ta biyar a jere, wato lambobi 17 kenan baki daya. Tawagar kwallon kafar mata ta Amurka ta doke Brazil da ci 1 da nema ta hanyar kwallon da Mallory Swanson ta zura a ragar Brazil a cikin rabin lokaci na biyu, wanda ya baiwa Amurka damar lashe lambar zinari ta biyar a gasar ta Olympics bangaren kwallon kafa, kuma ta farko tun bayan ta shekara ta 2012 a birnin London. Amurka ta yi nasara a tseren gudun ya da kanin wani, yayin da kuma Masai Russell ya lashe lambar zinari a ƙarshen tseren mita 100.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Can da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin sadarwa ga matasa da suka shirya zanga-zanga neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya kafin ranar zanga-zangar wanda suka sanar sama da wata ɗaya kafin fara ta. A lokacin zanga-zangar da ma bayan zanga-zangar, a yanzu dai ana ta yaɗa jita-jitar cewa gwamnatin Najeriya na shirin tara wasu matasa a shirya wata zanga-zangar nuna goyon baya ga gwamnatin da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta da fa'idar manufofin da gwamnatin ta sanya a gaba. Sai dai shugaban jam'iyyar NDP a matakin ƙasa ya ce
wannan gwamnati ya rage rata, in tana ga za ta tara al'umma. Ai sun yi a yanzu Abuja akwai counter protest, akwai pro government protest da ake, amma kuma da wanda aka kawo su su yi goyi bayan gwamnati. In ka dubi bidiyo da social media ba a ba su abin da ya dace ba, suka fito suna ihu cewa an zo an yadda su an kawo su su yi zanga-zanga goyon bayan gwamnati, amma ba a biya su hakkin su ba, suka yi ta zagin gwamnati. So ina ba gwamnati shawara, ba haka mulki yake ba. Kujeran nan da nake zaune a kanta dole sai an zage ni. Hakkina ne na saurari zagin da ake yi. In gaskiya ne na gyara, in ƙarya ne ci gaba da abin da nake. Amma mutukar wani ya zage ni nace zan maida masa da zagi, ba zaman lafiya nake nema ba. Kuma in ba zage shugaba ba za a zaga, in baka isa ba wanda zai zage ka, ai sai ka isa a zage ka. Kuma sai kana kujeran da za a zage ka, za a zage ka. Sai kana kujeran da za a baka shawara, a baka shawara. To in gwamnati tana ga kaskanci ne an yi wannan protest, it means ba su da masu lissafin siyasa, ba su da masu hangin nesa. Domin abin da ya kamata wannan zanga-zangan ta mutu ta sa su yi gyara, Preza ya tabbatar da cewa yana da ma'aikata. A yau ya nuna bayi da ma'aikata a jikin. Saboda kafin wannan protest din, gwamnati, federal government, the ministers, the governors, the elected members, the senate, na house of reps, da dukka traditional rulers, ba wanda ba a kira a mishi magana ya yi rokokar a yi zanga-zanga. Ya hana zanga-zanga? Wannan ya nuna duk mutanen da suka nema ba sa tare da al'umma.
To me kake ganin ya kamata gwamnati ta yi a irin wannan yanayi?
To me gwamnati ya kamata yi? Sai ta nemi mutanen da suke tare da al'umma. In na kawo ka kai aiki da ni, in baka da ƙarin da zaka mu na tabbatar da cewa na samu karbuwa ko ci gaba, mai amfani kawo ka ciki na? Ai duk government tana kawo mutumin da zai kawo mata ci gaba ne. Yawanci wanda suke gwamnatin nan ce ba suka kawo gwamnati, don baka san mulki ba, ba sa zuwa wajen al'umma, ba sa zuwa su ga mutane halin da suke ciki. To sai yaya za su tafi President Bola Ahmed Tinubu? Duk wanda zaka debo ka ce ya zo ya yi zanga-zanga supporting gwamnati, ba za ka debo shi daga gidan ka ce baka ba shi wani abin kashewa. Wannan protest din social media ta gogara ne, domin ni ba wani protester wanda ya gogara din protest ya mun magana ya nemi goyon baya na cewa mu zo mu hada kai mu protest. Billahi wala zai babu mutum ɗaya da ya kira ni a waya yace mun muna so a protest. Social media organization su suka hada kai.
Madalla, me zaka ce akan batun tasirin kafofin sada zumunta?
Ai the most dangerous weapon yanzu a duniya telephone, kuma ta hada duk duniya. Wannan wayan ta fi kowane irin bindiga, wannan ta fi barna, cikin sakon guda sai ta rikita al'umma.
Ko menene ra'ayin jagora kaburorin waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar a kan matakan da gwamnati ta dauka. Kwamarar Daji Adeyanju wanda ɗaya ne daga cikin jagororin tafiyar dan gwagwarmaya kuma lauya ya ce
gwamnati ta nuna kwarin gaskiya cewa illa suna fama da rashin aikin yi kuma wai suna fama da rashin aikin yi me yasa za a zo a dinga kama wanda suke zanga-zanga dan kafata jaru ko kuma shin gwamnati ba ta so kafata jaru ne mu a tunanin mu ce na saboda a tace gwamnati tana so kafata jaru ai gwamnati ba ta dinga shi wannan shirin ba yanzu duk mutanen da suke shugabannin wannan zanga-zanga ai duk kasa ta san cewa mu loyoyin su ne muna shawara daban-daban da su dan muna so mu sanar da al'umma mu san cewa duk wannan abubuwan da aka yi an yi ne dan saboda ci gaban kasa kuma an yi ne dan gwamnati ta gyara tafiyanta an yi ne dan gwamnati ta gane cewa duk abubuwan da suke yi ba daidai bane kuma ana so gwamnati ta gane cewa in ba yi duk gyara da yake kamata ba kasa za ta lalace gaba daya kuma abin da yasa kina kan kasa suke irin wannan gwagwarmaya dalilin da yasa ɗan zanga-zanga suna so kasa da gwamnati ta san cewa duk wanda aka kashe a wannan lokacin duk al'umma Najeriya tana bukatar cewa gwamnati ta fahimci duk wanda suka aikata laifin kuma gwamnati ta tabbatar cewa duk laifukan da aka yi a gabatar da wanda suka yi a gaban kotu.
Tunadi masu sharhi akan al'amuran yau da kullun suka fara yi wa gwamnati gargaɗi akan yiwuwar matasan su gudanar da wata zanga-zanga ba tare da yin sanarwa ba idan ba ta ɗauki matakan da suka dace akan lokaci ba inda kwamarar Daji Adeyanju ya ce. Yanzu bari mu sake ji ta bakin kwamarar Daji akan ko kwalliya ta biya kudin sabulu a zanga-zangar da suka shirya.
Jawo hankalin gwamnatin shi ka dima wannan tasiri ne kuma duk wanda ya yi kada kunne da ya kada ido yana ji yana gani a ya san cewa gwamnati ta tsorota shugaban kasa da kanshi ma ya ce yana so ya zauna da wanda suke zanga-zanga.
Madalla yanzu bari mu ji daga bakin masana tsaro da abin da suke cewa akan wannan zanga-zangar.
Sunana Hamza Al-Mustafa. Wal na farko shine cewa abun kunya ne an bari har wannan zanga-zanga ta faru sun ba da lokaci cewa nan da wata guda za su fito dalilan zanga-zangan sun fada to kamata yi a ce wanda suke gwamnati da wanda suke tallafawa shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa na kowace jiha jami'an tsaro na Najeriya dukkan su ya kamata su ce to menene Najeriya take ciki hakan ya haka a sani koda babu tarzoma kuma koda babu wani abu na damuwa wannan dole ne kamar wata daya biyu wata uku hakan ya ka san ga kasar nan take ciki akwai abin da ake bi yanda ake manajin tsaro na kasa to wannan ya kamata a ce duk an yi shi dalla dalla to ba ai ba to abin da nake so in fada anan cewa dalilan da yasa aka yi wannan zanga-zanga suna da dama so fatan mu anan shine tunda har haka ta riga ta faru har an rasa rayuka abin takaici har kuma mutane sun rasa abubuwan kantunan su dukiyoyin su gidajen su an ji mutane da yawa rauni suna asibiti wannan abin kunya ne da bai faru ba
to manjo ni za ka ce wa shugabannin Najeriya ciki da na tsaro
wato shugabanci kamata yi a ce dukkan damuwa ta 'yan kasa nauyi ne akan shugaba daidai da rantsuwar da ya dauka ko shugabanni gaba daya ba za a ce yanzu wannan abin da ya faru damuwa ce kadai ta shi shugaban kasa ba amma tun da abin riga ya zama haka to na fara da jami'an tsaro ku duba littafin da kuke da shi da kuke amfani da shi na tsaron Najeriya da kuma tabbatar da yancin kowane dan adam kada ku wuce nan kada kuma ku wuce gona da iri kada ku muzanta kowa duk wanda kuka gani ko man gurbatar sa akan titi dan ku ne dan kasan ku ne yana tare da ku zan bada misali da kaina akwai lokacin da 1993 rikici yake Najeriya da karfin gaske a dukkan shugabannin tsaro na Najeriya suna so su bar Lagos su zo Abuja su tada shugaban kasa dan a yi maganar yanda za a magance fitinan da suka tashi a wannan lokacin na zabe mu muka raka su shugaban tsakanin dukkan sojojin Najeriya da ministan tsaro shugaban sojan kasa sama da na ruwa da shugaban yan sanda amma mu je airport ga gagara daga Ikeji aka fara jifa mu wadansu mu duk da fashashen kai ni da ban daga hannuna amma da fashashen kai dan jini yana zuba a kaina ba ni da yancin harbin wani aikin mu shine ka dakatar da wannan dan kasa yana nuna fushin sa ne to haka ake yi shine koyarwa shine ilimin shine sanarwa hakuri da juriya da sanin cewa wayannan da aka sake gani duk da ban daga a hannunka ba ka da yancin harbin su da yan ka ne su kuma shugabanni su san cewa gurbatar da kasar ta yi da tsawon lokaci shi ya kamata su tsaya su duba su san cewa akwai zafi a kasar
ngode da kashi me zaka ce wa matasan arewa a daidai wannan lokaci
to matasa na yan arewa gaba ɗaya inda wannan abin ya fi damuwa su san cewa lalle lalle ya kamata su yi tunani akwai wanda suke kan mulki akwai kuma yanda ake a kungiyance su yi magana kuma ta yi karfi ta yi nauyi kuma ina so su san cewa duk ta adan da suka yi na rusar da kasar su kasar su ce wanda watakila suke mulki ma watakila wanda su ce a tunda ko rusa na ai mu ba daga nan muke ba ku ci gaba da rusa kanku da wulakanta kanku ku ne bayi saboda haka ya kamata a dawo a yi tunani a dawo da hankali jika a bar dukkan wata fitina da za ta gurɓata wuri in zanga zanga ne akwai yanda doka ta ce ku fito fili ku yi shi cikin lumana sakonnin abin da ke damuwar ku ku fito da shi fili amma fitina na rushe rushe wannan baya cikin tarbiyyar mu baya cikin al'adar mu baya cikin abin da muka koya ta kowane hali
rahotannin bincike sun nuna da cewa dandalin sada zumunta ya kasance wani makami da matasan Najeriya da mata farorin su a wasu kasashen duniya ke amfani da shi wajen sanya shugabanni tashi tsaye kan kafafun su kuma dole ne a riga jan matasan a jiki don sanin bukatun su a samu a gujewa abin da kaje ya dawo to masu sauraro gaba ki kuma anan zamu dafa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a makonni biyu da suka gabata hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta sanar da cewa yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kwalara ya kai mutum 300 yayin da ake zargin mutum 3623 sun kamu da cutar a jahohi 34 da babban birnin tarayya Abuja gurbacewar muhalli na daga cikin manyan dalilan da ke haddasa kwayar cutar kwalara a cikin al'umma a dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana akan yadda gurbacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa da kuma irin ayyukan da ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke yi don magance hakan duk a hirar da abokiyar aiki na Madina Dauda ta yi da shugaban ma'aikatar duba gari ta Najeriya Dr. Yakubu Baba ga kuma yadda hirar tasu ta kasance
yanzu ana halin fargaba a wannan kasa domin an ce jihohi wajen 32 ne ke fama da annobar cutar kwalara wani mataki kuke dauka kan wannan
an kika duba tarihi a kasar London an taba samun wannan cuta ta kwalara kuma wannan cutar ta faru ne a London saboda yanayin hanyar ruwan sha da ya haɗu da hanyar yanda bayan gida yake wucewa sai ya kasance mutane suna shan ruwa wanda yake ya gurbata da ainihin bayan gidansu shi yasa ya kawo wannan kwalara din abin da yake faruwa kuma duk a Najeriya din ma shi muhalli duk abin da ka bashi in ya tashi shi yake sake dawo maka da shi lokacin rani muka sharar mu muka tashi za mu zubar da ita a duk yanda muka ga dama muka tashi bayan gida duk yanda muka samu sai mu je mi bayan gida shi yasa ita wannan cutar kwalara January ta fara lokacin da ruwan farko ya sauka yana sauka duk wannan abubuwa da muka yi sai zuba shi a cikin rafi da kuma gudanar ruwan mu ta mutanen mu na karkara sun dogara da wannan ruwan sha ne wajen da za su sha su dafa abinci su yi wanki su yi komai to daga nan yake farawa yawanci guraren da suka fuzza suka zama endemic abinda muke cewa endemic kullun sai an samu wannan cholera din zaka ga guri ne da communities ne wanda dama suke dependent da wannan
aikin ku ne dama tabbatar da an tantance ruwa da mutane za su sha to me ya faru
a Lagos kun ka duba topography abinda muke cewa yanayin kasa na Lagos ana cikin waterlogged ne to akan ruwa yayi yawa abin da yake faruwa shine yakan yi raising wani abu da muke ce masa water table ruwan da yake kasa yakan tafi sama sai a samu abin da muke kira underground water infiltration sai a samu relationship tsakanin yanda muke yin bayan gida da yanda source na ruwan mu yake a duba garance wanda shine abin da muke tayi a Lagos an muka je mu gida muka ga cewa yin gidan akwai an samu cholera cases mutum daya mutum biyu abinda muke sai mu tambaya ina maguda ina ne yadda kuke yin bayan haya an suka gaya mana sai mu samu neighborhood kamar gidaje guda biyar da suke surrounding sai mu samu kananzir kowanne muka je sai mu sa kwalba da kaya washe gari muka zo zamu yi buruwan mu a gwada an mun ji warin kananzir to mun san daga can ya taho in ba mu jiwanin ba daga nan so har sai mun yi gaba daya dama dokar mu abinda tace baka gina yadda zaka yi bayan gida da yadda zaka samu ruwa kusa kusa at least ana so a samu mita 100 radius tsakaninsu so wannan yana daya daga cikin factor da ya kawo abunan outbreak in Lagos shine an samu raising na water table aka samu contamination na water sources so abinda muke a Lagos shine yana faruwa minister na environment na mahalli karamin minister abinda ya fara sawa mi shine sai ce to mu tafi Lagos mu je mu dauko sample na ruwa da na abinci saboda wannan dama ruwa da abinci su ne suke transmitting cholera batun gaskiya da muka zo muka dubo wayannan samples sun guda 200 da muka karbo kashi 80 daga ciki positive sun kasance akwai wannan cutar cholera din a ciki to me muka yi a matsayinmu tare da ma'aikatanmu da suke karamin hukuma a Lagos da wanda suke jaha da kuma mu federal sai muka putin akwai abin da muke cewa five dimensional approach toward cholera control measures so na farko shine mun yi confirming daga abinci daga ruwa second abin da muka yi minister mu ranar da aka yi world environmental sanitation day sai ya launching intervention a Lagos state ministry of environment tare da mu da experts mu sai muka yi deploying simple chlorination measures sai muka yi providing chlorine and the PPP sai muka tafi muka yi massive chlorination na water sources wato ita cutar cholera ba ta da karfi to shi yasa akwai abin da muke cewa chlorine shi wannan sinadarin chlorine shi suke amfani da shi a water board ma in aka gama conventional water treatment yaje daga nan yaje nan yaje na last abin da ake yi shine sai a sa masa chlorine to duk zai kashe cututtukan da suke ciki kafin distribution to abin da muke yi mu sai mu tafi tunda mu ma'aikatan duba gari ne abin da aka koya mana shine in yanzu kana da rijiya sai rijiyar ka ya kasance is contaminated with cholera to abin da zamu je mu shine bayan mun yi taking sample sai mu je mu chlorination ya zamu yi wannan chlorination din sai mun je mun tabbatar da menene volume na ruwan da yake ciki yawan ruwan sai kuma mu calculation mu ga nawa ne chlorine din da za a yi amfani da shi da zai iya kashewa sannan isa gradual process abinda muke yi local tukunya shi muke samu sai a sami yashi sai a sa chlorine din a ciki sai a samu abinda ake amfani a yi tatakwakko sai a zuba sai a daure sai a sami injiya sai a mixing chlorine din da yashi sai mu saka shi deep inside injiya sai a rufe ta 48 hours bayan awa 48 din kika zo kike da ruwan kake ga is free to say me declaring wannan well din certified for human consumption so sannan an muka lura kuma rijiyar lining dinta shine yake ka wannan underground infiltration din say me advise masu gidan sirri enforcement so that ba za a samu wannan underground infiltration din ba so yana daya daga cikin abubuwan da ma'aikatan mu har yanzu abin da suke ta yi kenan a Lagos so na farko kenan sannan na biyu aikin mu ne na duba gari an aka samu outbreak na cholera abinda ake fara yi shine sai ai isolation camp ba a hada masu cutar cholera da masu majinyata aka bude musu wajen su ne daban shi wannan wajen aka dalilin da yasa is highly infectious shi mai cholera yakan yi gudawa ne gudawar cholera zaka ga kamar an dafa shinkafa ta dafu ta yi ruwa ta zama gwate to haka zaki gani yana yin gudawa kuma mai cholera bai ma san yana yin gudawar ba sannan yana yin amai ne mai karfi abinda muke ce masa considerable sound and volume so abinda ya zama mahimmanci a wannan camp din abinda su ma'aikatan jinya suke yi shine su tabbatar cewa sun yi replacing ya ruwan da yake zubarwa to shi yasa mu aikin mu anan shine sai muke bada bokitai na karban kashi graduated zaki ga 1 mil 2 mil depending on saboda mi majoring sai mi assigning officers din mu kuma duk lokacin da ya bayan gida ko yi kashi sai ai disinfecting saboda an ba aka bar shi haka kuda zai zo ya fice once kuda ya fice kuma zai je sake abinda kuma du muke yi shine saboda mu kare mara lafiyar da kuma ma'aikatan jinya saboda su kansu ma'aikatan jinya a part of the environment mu za mu protecting ɗinsu ya muke mu protecting ɗinsu shine sai mu putin abinda muke cewa disinfection station kamfin kafin ka shiga kamfin don kai ma'aikacin jinya ne in ka zo kafin ka shiga sai ka wanke hannu wannan hannun ruwan da chlorine da komai sannan mu feshe ka sai ka shiga kana shiga sai ka sa kayan aikinka sai ka tafi wajen majinyaci al'adar mu ne kuma duk yadda aka yi mara lafiya ya zama bai da lafiya dan uwan ka ne zaki ga mutanen mu suna so su zo su duba ka tunda al'adar mu ne dole ne aikin mu ne mu tabbatar mun yi protecting din su wayan su zo su duba ka ba su kai maka cutar ba kuma ba su fita da cutar ba to shi yasa kana zuwa sai mu wanke ka mu feshe ka kafin ka shiga in ka fito mu wanke ka mu feshe ka kafin ka wuce to wannan duka muna kiran wayannan measures ne da muke na putin control na shi kwalara
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar ke cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin muta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Thank you.
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.